I, Professor Ayobami Salami, hereby certify, one, that I was the returning officer for the Oyo State governorship election held on the 11th day of April 2015, that Abiola Adeyemi Ajimadi of APC, having satisfied the requirements of the Lord and scored the highest number of votes, is thereby declared the winner and is returned elected.
Professor Ayobami Salami kenan jami'in bayyana sakamakon zaben gwamna a yammacin jiya Lahadi yake bayyana gwamna Isaka Abiola Ajimobi na jam'iyyar APC da cewa shine ya lashe zaben gwamnan jihar Oyo da ƙuri'u 327,310 ya kada tsohon gwamna Rashid Ladoja na Accord Party mai ƙuri'u 254,520 kana Adebayo Alao Akala na Labour Party da yazo na uku ya tsira da ƙuri'u 184,111 wannan sakamakon zabe dai ya kauda champion nan da ake yi a jihar Oyo na cewa ba za a zabi dan takarar gwamna a karo na biyu ba domin ya mulki jihar karo na biyu daga nan da magoya bayan gwamna Abiola Ajimobi suka barke da waƙoƙin murna daga bisani naji ta bakin wakilin jam'iyyar Accord Party.
My name is Nureni Oladipo Adisa. My party Accord have decided not to sign the election result because we believe that the election, the result that you have there, does not reflect the true position of the election held on the 11th April 2015. There was widespread malpractices.
Nureni Oladipo Adisa yace jam'iyyar sa ta Accord Party tace ba za ta sanya hannu akan sakamakon zaben ba saboda sun hakikance cewa sakamakon zaben ba shine na sakamakon zaben da aka yi rasha 1 ga watan 4 na shekarar 2015 ba, akwai mercy a ciki.
In the first instance, we thank God for what God has done by returning the power to the All Progressive Congress.
Shi ko sakataren jam'iyyar APC na jihar Oyo Honorable Majid Olaiya yace sun godewa Allah na mayarwa jam'iyyar APC wannan mulki. Dan takarar Labour Party Alao Akala da na jam'iyyar SDP sai Makinde ne suka yi wa gwamna Abiola Ajimobi mubaya'a da murna. Haka zalika APC ce take da rinjaye a majalisar dokokin jihar Oyo. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.